Babban hafsan hafsoshin sojojin Najeriya, Laftanar General Tukur Buratai, a hira da yi da wata kafar talabijin ta kasashen waje, ya ce mayakan Najeriya sun gama da Boko Haram. A gefe ɗaya kuma, wata cibiyar da ke bin diddigin rigingimu a Afirka mai suna SBM Intel, ta ce bisa zahirin abin da ke faruwa a arewa maso gabas, daga watan Janairu zuwa yanzu, kimanin farin hula 200 ne Boko Haram suka hallaka a harare fiye da 42. Amma mutanen yankin sun ce adadin hararen ya fi 40 da biyu da wacin kungiyar ke cewa kamar yadda Mutari Adamu Yarima sarkin Babrawa ke shaida man
ko kadan basu gama da su ba yau fa a cikin yanzu ko wata guda ba a ba yaran nan har sun fara ba da notice a wa'ansu kauyuka wani mutanen waje su tashi ka duba fa tukun na fa daga January zuwa yanzu ni a lissafin yanda mu muka shiga wannan gurin muka yi bincike muka miji irgawa duk abin da suke gudana yanzu a daga January zuwa yanzu an kai hari 286 kullun ana kashe mutane an hana mutane noma an hana mutane su yi noma abin da zasu ci a wajen amma kullun sai ana maganar cewa wai an gama da su kullun mutane halaka suke suna mutuwa bayan kuma wayannan yara ɗan ta'adda suna ƙara kai musu hari wani soja kuma har ya fito ya zo ya ce yanzu ka duba wanda suka kai hari ranar sallah kafin sallah a azumi sai da muka kai har karfe 9 ba mu sha ruwa Maiduguri ba yaran nan da kyar aka fitar da su daga Maiduguri
lokacin da naje headquarters sojan Najeriya an shaida min cewa babban hafsa da mukarabansa ba su a gari amma a hirar da ni da shi a ƴan kwanakin nan tsohon babban komandan rundunar operation lafiya dole mai yaki da Boko Haram Major General Leo Erabo ya shaida min cewa
within the northeast what you now find is a pocket of the Boko Haram terrorists
abin da ake gani a halin yanzu shine dan burbushin mayakan Boko Haram da suka rage a zagayen tafkin Chadi da kuma kan iyakokin Najeriya da Niger da ma Kamaru sai kuma waɗanda suka makale a sassan jihohin Yobe da Borno
and the pronostics
masu lura da sha'anin tsaro a Najeriya dai na ganin kamar mayakan Boko Haram a ƴan kwanakin nan na ƙara samun ƙwarin gwiwa to ko me janyo haka tambayar kenan da na yi wa tsohon babban komandan runduna ta 7 ta sojojin Najeriya da ke Maiduguri Manjo General JS Bindawa
ƙwarin gwiwa bane ba kuma in ma kace ƙwarin gwiwa shi dan ta'adda ko da yaushe yakan so ya duba ina ne abinda muke ce ma soft target ina zai je yayi ta'addancin shi ba tare da shi an taba shi ba to shi sanza in kan lura ID yawanci sukan je kauyuka ne ko su tare motoci su kwashi ganima yi no suna neman abinci ainihin gaskiya an rage karfin su ba na ce an gama da su ba gaba daya akwai wurare in ka duba can wajen gabin nan tsibirin Chadi waran su you know su kolaram kirnuwa ina ne duka akwai wadannan wanda har yanzu akwai dan bulbulin su haka cikin Sambiza akwai wurare kadan kadan wanda akwai abin nan nasu
Hassan Maina Kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.